الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد.
نعم.
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نجربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر.
نعم.
سبحان الله عما يشركون. هو الله
الخالق البارئ المصور
له
الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko abu sa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatun mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Muna roƙon Allah Ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Allah ya sa wannan karatu ya zama sababi daga cikin sabubban da za su kai mu aljanna. Idan ba ku manta ba, yau muna biyar da watan Ramadan, shekara ta 1447 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne 22, haka ne ko? Da watan Fabrair, watan biyu, shekara ta 2026 miladiya. A daren jiya, da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, mun kare wannan sura mai tarin albarka suratul jin. Yau za mu tashi farkon suratul muzammil. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon faɗin daidai a cikin wannan sura kuma ya sa mana albarka a ciki. Na'am, mi Allah ya ci. Na'am.
Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila.
Na'am. Ko kuma ha. Inna.
Inna tamti alayka qawlan thaqila.
Nashi'at al-layli.
Inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
Inna laka.
Inna laka bin-nahari sabhan tawila.
Udhkur isma rabbika. Ubangijin mahudar rana.
Rabbul
Fat اتخذه وكيلا الله سبحانه وتعالى يا تسمى وانا سورة سورة مزمل سورة مزمل تنادى آيوي آية عشرين ديدي كما سورة مكية سورة مكية basai mun dawo kan fadin bambancin karatun da ke da kai a sura makkiya da karatutukan da sura madaniya take karantar da mu mun san mun sha bayani akan shi wannan sura sura makkiya ce za ta karantar da mu in Allah ya yarda tsantsar tauhidi suratu muzammil menene muzammil Allah subhanahu wataala ya fara ce mana Ya ayyuhal muzammil Ya ayyuhal muzammil Tun daga gurin karatu ake daukan wasu abarsu Zaka ji wasu na cewa ya ayyuhal ba hal bane hal ne duk cikin Qur'ani babu inda aka ce hal ko ya ayyuhal mu'minuna sai dai ya ayyuhal yanzu an ce ka rubuta hal Larabci ya zaka rubuta shi. Baka iya rubuta hal sai dai hal haune da wasali sama. Ya ayyu hal qul ya ayyu 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 hal kafirun. Baka ce ba ayyu hal tun daga nan ka fara ganewa. Wannan kenan. Muzammil ana nihin wanda ya lulluba ko kuma wanda yake rufa da dare yana barci. Wannan sura tana daga cikin farko-farkon surori da suka sabbo a cikin Al-Qur'ani. Yawa daga cikin malumai sun tayi da Al-Muzammil alladhi yahmilu hamlun thaqil wanda yake daukan nauyi babba li'iblagir risala dan isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala. Shine Annabi Muhammad. Li yukhrija an-nasa min az-zulumat ila an-nur. Dan ya fitar da mutane daga duhu na kafirci zuwa haske na imani shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ita risala ta alqur'ani nauyi gare ta wanda yake shine da yawa hadisai ingatattu sun zo lokacin da ake ma annabi wahayi yanda yake fita daga cikin hayyacin shi subhanallah aisha radiyallahu anha tace a wani lokaci cikin dari wahayi yana sabka ga rasulullah annabi yana zuwa cikin dari fa kuma yana zuwa zuwa tana karkato tana sukariyo mishi wani lokaci yana busa raqumi jibril ya isko shi yana karanta mai ayoyi na alqur'ani dan nauyin abun raqumin ya tsaya raqumin ya kwanta sai da aka yi da wahayin wannan dukwana raqumin ya tashi aka dai wannan kaulin faqil ce wada ce mai nauyi ta alqur'ani sannan kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da jibril ya zo mai Allah zai hayya shi ya hayya shi ya gyara shi ya daukaka ya kai a lokacin iya tunkarar jibril dan ya amshi wahayin da aka zo da shi kenan ba a irin sifar shi ba haka ta mutum sai an daga shi a kokolluwa sai an hayya shi jiki sai karbi wannan wahayi dan yana tsoro shi da kanshi mun sha bayani cewa kal aje wani harafi daya ya kauce mai ya faɗa abin da Allah bai ce ba hamli ne wannan wanda yake shine nauyi ne bisa nauyi ku duba lokacin da haulatu ta zo tana tashtaki ila Allah tana kai ƙara mijinta zuwa ga Allah a lokacin tana faɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko ya aiko Jibril je ka ga ma Rasulullah kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tasaki ila Allah Aisha tace ina kusan dakin wa suna baya suna magana tace subhanallah Allah ya ji magana tuni ya aiko Jibril ni da kaina da katanga ce tarba mu ban ji ba wani abin da ita haulat take fadi Allah ya aiko Jibril annabi ya huta daga cikin hayyacin shi sai da ita haulatu tana cikin wani tana wadi sai da Aisha tace mata ke bi cika halin da yake ciki ishiru mana hal aka yi da sabko mishi wannan wahayi akwai hadisi wani sahabi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora kawai shi bisa cinye shi sahabin suna tare iya dan hutawa ya ja kanshi haka sai wahayi ya fara zo mai yace irin yanda kawushi ta dinga karkarwa ya dinga jin nauyi ya ji tsoro yanda ya kamata alqur'anin nan hamli ne babba dan ya fitar da mutane daga duhu na kafirci zuwa haske na imani wannan kenan ya daga cikin malaman tafsiri sun tai akan cewa ai muzammil mai daukan nauyin wannan risala shine almuzammil wasu kuma daga cikin malamai sun tai akan cewa a kun san farkon musulunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun yi bayanin shi kadan akan ya rayu marayi baban shi ya mutu kamun a aihe shi uwar shi ta mutu yana da shekara 6 kakan shi ya mutu yana da shekara 8 ya zamna a gidan wa uban shi Abi Talib hal ya girma hal yayi aure har ya armi Khadija bint Khuwaylid matar shi ta fari to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kai shekara 40 daga kwanukan shi dama a wannan lokacin ne galiban Allah yake aiko Jibril gurin annabi ya zama ma'aiki annabi bai taba zuwa ba sallar idi ta gumakai baya zuwa yace wata ran yace ya so ya ga wai menene ake yi sai ya zo daga kiwo da maza-maza ya dan zamna kamun a fara sallar ta gumakai sai barci ya kwashe shi bai halka ba sai da aka idisa Allah ya tsare shi wa kanu yusammunahu al-amin sun zamanto suna ambatan shi amin ko a cikin jahiliya har suna kai kaya yana ajiye musu to da ya kusa shekara 40 sai fara kin zama cikin mutane wannan mushrikai wa kana yahalu fi gari hira akwai wani dutse a garin makka dogo wanda yake shine ana ce mai jabalun nur duk alhazai wanda suka je sun je sun gan shi wasu sun je sun hau wasu ba su je ba saboda tsawon shi ba su iya hawa jabalun nur a can saman shi ce da kai wani kogo ana ce mai gari hira kogon hira sunan shi ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kusa shekara 40 sai ya tashi sai ya huta daga gari sai ya je ya hau wannan kogo dutsin wallahi in ka je kaga dutsin wannan sai ka san rasulullahi ya sha wuya ka gan shi Allah rama ko ka hau ka shiga cikin kogon ka zamna nan ne inda annabi yana zamne jibril ya zo mishi subhanallah sai kai awa 2 a yanzu kana tahiya baka kai baka kai sama ba awa 2 kuma escalier ne daraja ce hawa kake kawai hawa kake sun gyara guraren in ka tahi zaga wani dan hili sai ka zamna ka huta ka sha ruwa wanda ake saida shi riyal alqarura din wannan a ƙasa riyal 5 ake saida shi a sama saboda wanda ya sha wuya ya hausa bai kai shi in ka huta ka tashi ka ci gaba sai kai awa 2 kana tahiya har wata rana annabi yana cikin kogon wannan faja'a sai ga jibril ya zo mishi lokacin da ya zo ya sabko mishi ya ayyuhal mudaffir ya sabko mishi ikra suratul ikra ayoyi guda 5 na daga cikin ta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gangaro daga dutsen wannan dan in yaje daga kwana 10 har wata yake yi a can iyani ne yana tintini akan al'amuran duniya ya dinga daukan mutum gashi nan da kafa 2 da hannuwan shi yana tunani in ya ga dama ya meke yayi tsawo in ya ga dama ya dukulkule ya koma duk gashi nan in ya ji tsoro ya kauda da gudu in yana tahiya kuma ya ga ko wata rijiya gaban shi ko wani abu ko wani maciji kai mutum akwai burkewa tak zai tsaya a lokaci guda annabi yana tunani akan wannan ya dauki dabba ya dauki misali raƙumi ko ya dinga duba gashi babba masha Allah da dogon wuya kuma abun mamaki sai ka yaro dan karami wai ya sha shi daga an sa mai wannan ige sai yake tunanin wanda ya hore wannan halittai ga wannan karamin yaron kai wannan wanda ya wannan babban ne kuma ya cancanta a mai ibada to duka irin wannan tunanin ne yake da halittar mutum da kaza iya ta halitta iya ta ibadu ibada ta yake amma wace ta tintini ya tafakkur yana tunani akan al'amuran duniya da jibrili shi annabi bai taba ganin mutum ba a bisa dutsen sai ga mutun ya shigo mai cikin kogon yace mishi mi ikra ikaratu yace ikaratu yace ma ana bi qara'e ni zan karanta ni ban iya ba karatu ikra ikaratu yace ban iya ba karatu ikaratu sai yace mai ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wannan wanda ya halitta to amsoshin tunanin shi sun fara zawa ikra wa rabbukal akram kai karatu da sunan ubangijinka babban la force supreme da sunan shi zakai karatu ikra wa rabbukal akram sai ce mai me alladhi wannan wanda ya sanar da rubutu da alqalami allama al-insana ma lam ya'lam yace wanda ya sanar da mutum abin da bai sani ba kai rasulullahi bai taba ganin mutum ba a wannan gurin iya cikin kogo yana zamne faja'a kawai mutum ya shigo daga kofar kogon kogon kuma babu kofa daga can balle ya zamga da gudu kenan ya tsatsara shi wanda hadisi annabi yake cewa da yaddan man ya kama ni ya rungume ni ya shako ni cewa ikratu sai da naji sanhin kirjin shi a kirjina malamai suke cewa sai yasa dole yayi kashi wuya zaka yi karatu tun daga nan aka fara to daga wannan waqi'in da ta abbu rasulullahi ya sabko daga kogon wannan daga dutsen Jabal Nur ya gangaro gida ya zo da gaugawa gurin matar shi Khadija binti Khuwailid ya gaya mata abin da ya gani yace ni tsoro nake in haukace tace wallahi baka haukacewa kai ba mutunan banza bane ku duba mace ta kirki mace saliha mace ingatatta wanda miji in yazo da fitina da wahala daga waje in ta zo ta kwanta mai da hankali zata mai magana mai dadi kal ya zamanto waje wuta cikin wuta ai kaga musiba ce wanda take yace ina zaka sa ranka neman abinci ma ya da ya ishe ka ka je waje baka samu ba ka zo gida ta tada maka hankali ka rasa inda zaka sa ranka jarababba ce ko to kaga irin shi ne ai wanda muka faɗi shekarun jiya ko wanda da ta mutu ya ta kuka yace ka daina kuka kai hakuri yace ba ku ba malumai kuka ce in mutum aka mai mutuwa ana mai kukan mutuwa na ana ƙara mishi azaba aka ce eh yace shi yasa nake kukan dan Allah ya ƙara mata azaba ka san anan an ci wuya so ake mace ta zama saliha ingatatta ko yaya mijinta ya fita ya zo gida ta kwantar mai da hankali Khadija ta dinga kwantar ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta dinga tuna hankali ba ta dinga tunatar da shi da abubuwa na kirki wanda ya shahara tana ce mai kaga kai kana girmama manya yara ku dinga girmama manya in kuna so ku samu falahi sannan kuma kana tausayin talakawa sannan kana taimakon masu bukata kana kaza kace wallahi Allah bai barinka haka nan ba hauka cewa bace zakai ta kwantar mai da hankali Khadija kuma ta dauke shi suka tafi gurin wani dan uwanta wanda ake ce ma Warqat ibn Nawfal malami ne cikin Banu Isra'ila yayi karatu littattafai kuma ya san labarin annabin ƙarshen zamani zai zo sai ta kawo shi suka zo tace yace tace ya dan uwana saurari wannan dan dauwan da ka abin da yake fadi yace mishi Muhammad menene kake ji ya zana mai duka abubuwan da yake ji yace abin da zai zo mai sai ya ji wani a kunnan shi kirr haka a kunnan shi sai wannan abun ya zo mishi Warqat ibn Nawfal da ya mai annabi tambayoyi ya tabbatar da shi abin da ya karanta a littafin Banu Isra'ila shi ne wannan annabi ne na ƙarshen zamani sai yace zaka namusul ladhi nazala yanzul ala Musa yace wannan dan kwarkwaran ne da yake sabko ma annabi Musa yana nufin Jibril yace laitani kai tona dama ina raye lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga garin ku daga nan Makka annabi ya tada hankalin shi yace awa mukhrijihum za su fitar da ni ni na musu yace ai babu mutunan da zai kawo irin abin da zaka zo da shi sai mutanen shi sun cuta mishi yace laitani ma'ak fa ansuraka nasaran mu'azzara dama ina raye zan taimaka ma taimako na ƙarshe akan wannan magana ce wasu malamai suke cewa waraka waraqatu bin nawfal ya musulunta maka mu aiko annabi tunda yayi alƙawari zai taimaka mu annabi amma ba bai ba kamu aiko rasulullah waraka ya rasu to wannan kenan ai lokacin da rasulullah sallallahu alaihi wasallama yazo zawai yasa khadija ta lullube shi jikin shi wa qalbuhu yartajifu min ru'yatil malik zace shi tana tsoro yana bugawa kamar yana musassara saboda ganin mala'ika da yayi awwalin marra ya ga mala'ika ya tada hankalin shi kwarai zace shi tana tsoro yartajif to sai suka ce muzammil kin wannan ai lullube waccan ce da yayi Allah yake mishi kara cewa ya kai wanda ka lulluba ran nan ai cikin qur'ani babu inda Allah ya ce ya muhammad sai dai a ce ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lulluba ya ayyuhal mudassir ya kai wanda ka rufa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin wani wuri a ce ya abdullah ya bawan Allah babu inda Allah ya ce ya muhammadu amma mafi yawan annabawa Allah yayi kiran su fafarat da sunayen su ka gani wannan ba wata daraja ce Allah ya daukaka annab Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wasu malumai sun tayi akan cewa muzammil kin wannan lullubai ita ce wasu kuma sun tayi akan cewa a muzammil kin wannan daukan nauyin risala da idi sata shine muzammil kin wannan ana nihin ya ayyuhal muzammil ya kai wanda zaka dauki nauyin risala saboda nauyinta da iblagin nas ka isar da ma mutane ka fitar da su daga duhu na kafirci zuwa haske na imani Allah subhanahu wa ta'ala ya amur rasulahu an yataruku tazammul saboda gaban ayoyi in ka duba da aka yi kiran shi nan ya ayyuhal muzammil sai aka ce qumil layla qumil layla illa qalila kaga umurni ne ko tashi da dare kai mai lullubin wannan abun ba na kwana bane ba na barci bane a tashi qumil layla ka tashi da dare ka dinga qiyamul layl a lokacin qiyamul layl wajibi ce ga kowa da kowa da annabi da mu duka mumune wajibi ce kullun sai ka tashi da dare kai sallah daga baya Allah subhanahu wataala ya haffafa ma sauran mumune aka mira ta mustahabi amma ta zamna kuma dole ne wajibi ce akan annabi sallallahu alaihi wasallam kai jama'a alqimma asasu haqum kololuwa horkonta tashi ne ban sani ba ko ka gane wanda ya lezamci hulo mutane za su ci gaba su bar shi wanda ya bar hulo zai yi siyada zai yi jagoranci zai samu abin da yake so kololuwa ka kasance da daraja asalinta tashi ne wannan zaurance ne ko menene ko ba ku gane ba sai ka tashi kai aiki kai ta roƙon ubangiji amma kada ka kuskura ka dinga cewa Allah ya ce tashi in taya ka a'a babu inda Allah ya gaya maka haka nan wannan malam Bahaushe yake fadi daga ka ce Allah ya ce tashi in taya ka sai mu maka Qur'ani guda mu ayi inda Allah ya ce tashi in taya ka a'a mushkila ce ai kada kuskura ka lika ma Allah abinda baka da shi a rubuce a Qur'ani ko a hadisi ingantacce wannan siyak ya kawo cewa ka tashi kai aiki amma babu inda Allah ya ce tashi in taya ka annasi wannan magana in ka ce kuma Allah ya ce to wanda ya ma annabi kariya ma annabi ta yi ne mazalmin shi a wuta tun yana nan duniya to kai sai ka zo kama Allah kariya yaya kenan wannan kenan qumil layla illa qalila tashi da dare ka bautata ma ubangiji sai dan dare dan kadan ne zaka kwanta Allah subhanahu wataala ya yabi masu tashi da dare suna salloli a wata sura Allah a cikin suratul sajda Allah yake ba mu labarin irin mutanen wannan da ta tafa sunubuhum kaji darajar su guda ko kuma a cikin suratul isra ومن الليل فتهجد. نعم.
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
To wannan aye mumunai na kirki waɗanda suke san Allah ta tajafa junubuhum anil madaji haƙar ƙurransu suna nesantar gurin kwancinsu daga sun kwanta da dararun sun tashi sun koma ga Allah ta tajafa junubuhum junub haƙar kare yana nesantar hulo da matala yana nesantar gurin kwancinsu yad'una rabbahum suna turo kon ubangijinsu suna addu'a suna salloli suna karatun qur'ani khaufan wa tama'an suna tsoro kuma suna kwadai tsoran azabal Allah kwadan rahamar shi Allah samu daga cikin su Allah yace wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma dangane da abinda muka arzuta su na dukiya suna ciyaswa suna ciyas da masakin suna ciyas da lissaili wal mahrum wanda ya tambaya kuma da wanda ya kame kai bai tambaya ba mahrum kuma da wanda aka haramta ma dukiyar shi kai tsaye kamar wanda gobara ta kama dukiyar shi ta cinye ko wanda ƴan hoshi suka kama dukiyar shi duka yana cikin mahrum suna ci da su wannan kenan wani guri kuma cikin suratul isra Allah ya ce minal layli fatahajjad bihi da dare ka tashi kai tahajjudi ka tashi kai ta qiyamul layli da dare tashi da dare komawa ga Allah da dare ba sai a cikin azumin Ramadan ba wa Ramadan zai taimaka ma ne ya kama maka ka koya kakka yanzu tan shekara guda za ka yi kana burcinka sai Ramadan ya zo ka tashi da dare a wa min al-layli a cikin dare fatahajjad bi ka tashi kai tahajjudi nasilatan lak ay ziyadatan fil ajr kari ne na lada a kanka ƙari ne na lada ba ana nihin nafila ba a'a qiyamul layl wajibi ce akan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda wannan asakin anan tabbatarwa ce ba zato bane Allah zai kai ka matsayi abun yabo haka annabi ya ga ma wani sahabi ya ce ni'mar rajul ma dalla da shi da iya tashi da dare yace shi ko daga ran nan ai kuma tashi da dare ya zama wajibi a kai shi yake yawan qiyamul layli idan kana tashi da dare kana bautar ubangiji kai da kanka sai ka canza kuma sai ka san ba kai bane ba na jiya haske da zai dinga yi a fuskarka saboda ka zamna a fadar Allah ka gwada ka gani kuma ga goma ta karshe za ta shigo wanda suke tashi da dare suna ta ibada yaya suke jin jikin su nuri da zai dinga shiga jikin su da duk wata cuta da zaka dinga zazzagewa daga jikinka mai tashi da dare kallon shi in kai zaka ga ba ɗaya bane ba hasken da yake huskar shi da shi da wanda bai tashi da dare me yasa saboda wannan ya zamna a fadar Allah yayi ta kuka dan Allah yayi kukan da wani dan adam bai isa ba ya mai wannan kukan yayi wani asiri da shi da mahallicin shi wanda ya ki gaya ma kowa asirin ya kasance kana da wani asiri da kai da Allah kai ya kasance kai kawai haka kake tafiya a'a akwai wani abu da kake na asiri wanda daga kai sai mahaliccinka shi kadai ya san abin da kake mishi Umar radiyallahu an lokacin da ya rasu lokacin da za a mai wanka kanta aka gani a bayan bayan shi wa kanta kun san ta mice ce da dare sai kowa ya barce shi zuwa Baitul Mal iya daukan buhunna a bayan shi iya kaiwa gidajen fukara kai akwai wanda ake ba abinci duk lokaci zuwa lokaci busu san ba Umar ne Amirul Mu'minin ne sai bayan mutuwar shi kwana biyu abincin da bai zo ba suka gano ashe da mai shi ne yake kawo musu wannan abinci tashi da dare ya jama'a ba karamar ibada bace ba karamar daukaka bace ba saboda haka ka koya ma kanka yanzu fursa ce occasion ce wanda take ita ce a Ramadan naka ƙara koya kuma kalka bari tashin da daren wannan yace ya kai wanda ka lulluba ko kuma ya kai mai daukan nauyin risala qumil layla ka tashi da dare umurni ne aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bi qiyamil layl ne dinga tashi da dare yana qiyamul layli illa qalila sai dan ka dan zaka kwanta sai yace mine ku duba da kyau kumin laila illa kalila ya tashi duka daren yayi ta sallah illa kalilan sai dan ka dan zai bari kuma nisfuhu sai aka ci gaba aka ce nisfuhu rabin daren zakai zabi ne aka ba annabi zabi guda hudu nan an ce duka sai yan kadan nan an ce nisfuhu rabin dare zaka tashi kana sallah ko kuma awin qasminhu qalila ko ko arabin ma ka rage kadan wanda bai kai ba rabi duka salloli zaka yi ko kuma mine auzid alaihi warattilil qur'ana tartila ko ko ka kara akan wannan rabin kuma ka karanta qur'ani daki daki to anan gurin zaki ne guda hudu aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da dare kulluhu illa qalila to ya zamu yi mu gane a yanzu yaya ne rabin dare yaya ne rabin ya kara kadan ko kuma ya rage kadan kaga a lokacin kuma babu agogo inda yanzu da mantur ko sai kaga lokacin da rana take fadawa shine farkon dare lokacin da alfajiri yake ketawa shine karecin dare sai ka auna awa nawa ne in ka auna awa nawa ne sai kaga rabin shi nawa ne sai kai wannan ko to rasulullahi Allah da ya ga mai babu mantar kirda dace ake yi kuma Allah yana taimaka mishi an fahimta da kyau ko kenan anan Allah subhanahu wataala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama zabi hal guda hudu hadisin Aisha radiyallahu anha tace kana yanamu awwalahu ya zamanto yana barci farkon dare wa yaqumu akhirahu kuma sai tashi karshen dare fa yusalli yayi salla thumma yarji ila firashihi kuma ya koma zuwa gashin hudar shi wa fi riwayatin kuma a cikin wata riwaya ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama bai zamanto ba yazid fi ramadan wala gairi iya karawa a sallolin da yake a cikin ramadan da dare ko kuma wajen ramadan ala ihda asharata raka'a hadisi ne ingantacce na Aisha tace annabi bai kara ba akan raka'a 11 a sallolin shi na dare a cikin ramadan da bayan ramadan na san wasu tiri sun ware wani tunani amma akwai wani hadisin da yace hallo raka'a 13 shi ma hadisi ne ingantacce amma hadisin da yace raka'a 13 yake yi da dare a ramadan ko bayan ramadan ya lissafa ne da raka'a 2 wanda yake yi bayan salatul isha rasulullah in yayi sallar isha yana tashi yayi raka'a 2 masu sauki tukwana a tashi sallar tarawih ayi raka'a 8 kuma ayi shafa'i da wutri kenan ka lissafa duka nawa suka kama 13 ko kuma wata ruwaye tace a da raka'atayn al-fajr ce in al-fajr yake to aka lissafa ba wannan raka'a biyu bace ta farko wanda yake yi bayan sallar isha in ya yi da sallar isha in aka yi tarawih raka'a 10-11 yana yin raka'a biyu raka'atayn al-fajr haka malaman hadisi suka jama'a hadisan guda biyu to yanzu yaya aka yi a duniya wasu masallatai suke raka'a 20 wasu suke 23 wasu 33 wasu masallatai suke raka'a 40 kaga nan akwai magana a Ka'aba yau ma raka'a 23 uku ake in tahajjudi yazo da dare 10 ta karshe kuma ayi 10 da dare ayi shafa'i da wutri kenan kullun sai an yi raka'a 33 kuma ga hadisi ingantacce na Aisha cewa annabi bai kara ba a cikin ramadan da ba cikin ramadan ba to malumai sun hada akan cewa akan kalkashin hadisin da yace salatul layl masna masna sallolin dare bibiyu kenan ba a ce ba kalka tsaya daga 11 nan biyu ka salamce in ka ji tsoro sai kai wutri alfijir zai kito ko kuma ka gashi sai kai wutri a wannan hadisin ba a ce ba kalka kara bari ma dai ayoyi da hadisai suna motsa ka kai yawan ibada da dare sai suka tafi da cewa idan an samu hadisi daya wanda yace kal a kara su ma ba za su kara ba shi yasa suka ce al'amarin wasi ne a bar mutane su bautata mu ubangijin su kayi tayi ne kuma babban abin da hujjar da suka dauka hadisin da yace annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi zai yi sallar raka'a hudu yace kakka so kaga kyautata wasu baga ba hadisi wacce raka'a guda sai dai karanta bakara kuma hadisin da yace daidai tsayi wasu daidai ruku'i bakara kadai raka'a noce izi biyar ko to a raka'a daya karanta suratul izi biyar daidai ruku'i shi daidai tsayi wa izi biyar a taso to a haka ne yake raka'a 11 kakakai ka zo kai da alamtar kai fa zawa nan kakaka gani kun zo daya daga alamtar kai fa zawa nan shi kai shi kuma ga yanda yake sallata shi amma hadisi ne ingantacce babu shakka a cikin shi raka'a 11 wannan amma kuma babu inda aka ce kal a kara amma kuma shi bai kara ba ya subhanallah saboda haka duk kowa iya da hujja kowa yana da hujja takamamma amma wanne annabi yayi raka'a 11 in zaka dau sunna zaka dauke ta ma'al asifa ma'al adad baka daukan adad ka bar sifa kace kai kahi wanda yayi 30 in zaka yi 11 la shakka babu wanda yake ka biyayya da daukan sifar yanda rasulullahi yayi 11 da irin sallar shi yanda hakkawa shi take kumbura a tsaye dan sallolin dare so ake dogon tsayuwa ake so hadafinka yawan karatun da dare shine ake so ba yawan ruku'i ba da yawan sujada amma kana sujadance da kawawanka sun kumbura shi hakkawa shi take kumbura yana tsaye yana ta karatu yana ga yamma Allah subhanahu wataala kuma hadafinka ba cewa lalle sai kai karatu da kyau diyawa diyawa balehi wanda ya labasa bitul qira'a balehi wanda ya iya ya dau qur'ani yayi tayi ko ya yi dogayen karatu ya hardace amma kuma balehi hallau kai da kananan surori dan rasulullah hadisi ingatacce yayi qiyamul layli da aya daya ya dinga yi har ya yi da qiyamul layl wata aya ce in tu'adhibuhum fa innahum ibadak wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita dai yake fadi in tu'adhibuhum fa innahum ibadak wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'adhibuhum fa innahum ibadak wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul aya daya da ita yake yamu lail hayya qari kenan ba laihi ka dauki koda kadan ne koda aya kadan ce ko kuma kai da yawa duka wannan babu laihi salatul layli masna masna ce sallolin dare bi ne ake yi bi ka salamce in ka ji tsoron alfujir zai keto sai ka yi wutiri kuma anan akwai wata mas'ala wanda mutane za su bi liman a masallaci gurin tarawihi sun yi wutiri kuma su tashi da dare su yi wutiri sai sake sallah mas'alar ta kasu kaso uku wasu malamai suna ga sai su yi liman sai ya ida da addu'a da yayi sai su samu ladan hadisin wancan da yace man kama ma'al imam duk wanda ya tashi tare da liman yayi sallar tarawihi an rubuta mishi ladan mene qiyamul layl kamar ya tashi da dare ne to sai kaga wasu lokacin da za a shafaye da wutiri ayi addu'a wai yastahiye su basu da ladan qiyamul laylin wannan saboda basu tashi ba da liman Ibn Baz yake cewa in liman uku ne in hudu ne sai ka bi su gaba ɗaya tukwana ka samu ladan wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to ka kibin su an zo shafaye da wutiri ka tahiyyaka to ka tashi dare kuma kai sallolinka kai qiyamul layl kai wutiri fadi hawa ni'ima amma baka da wancan ladan in baka tashi ba ma kuma baka da wancan ladan idan mutun ya bi liman aka yayi shafaye da wutiri in ya zo gida da dare Allah ya bashi tashi to zai tashi wa zai yi sallar shi to wutirin wa annabi ya ce babu wutiri biyu a dare guda wasu malamai suka ce zai ci gaba kawai da bi shikenan in ya ida ya salamce a bibin saboda an samu ruwaya da annabi ya yi sallar raka'a biyu bayan wutiri kenan kamar wannan ne ya wuce wasu kuma suka ce a'a yayi wutiri daya kenan ya gama shi da wancan mutirin ya zama mi ya zama shafa'i sai ya ci gaba da bibi in ya ida kuma ya wutire wannan ruwaya batta da karhi saboda kamar yayi wutiri biyu ne wannan taro shi to kun ji dai bayani a takeice yanda abubuwan suke tahiya kuma karatu ake so daki ba karatu ba in ka tashi sallah ba har ka'ida ka gama aya da aya alhamdulillah rabbil alamin arhamar rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa ya gaya maka haka ake karatu wa ya ce maka haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi karatu ka duba hadisin ummu salma radiyallahu anha tace tana siffanta mu karatun annabi sallallahu alaihi wasallam yanda akhrajahu tirmizi wa abu dauda wa nisa'i duka wannan sun rawaito hadisin kuma hadisi ne bi sanadin sahih ingantacce ummu salma mata annabi sallallahu alaihi wasallama tace kana yaqta'u qira'atahu ayatan annabi yanda yake karatu aya yake karantawa a cikin sallah yaqul zai ce alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif kuma ya tsaya kenan aya ta kare thumma yaqul arrahmanir rahim thumma yaqif haka annabi yake karatun shi a cikin sallah amma ku duba mu yau yanda muke karatun in ka dauko kana iya bukai shaydan ba ma haka aya 3 4 5 ba haka ba annabi yake hadisin ummu salma hadisi sahih alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin aya haka annabi yake karatun shi a cikin sallah yanda kowane harafi yana bashi haƙƙin shi yana huddo kowane harafi kuma ma'ana tana hutarwa yana tsinkayo ma'ana ana jinta dan me sallah yana tsinkayo menene yake fadi ya dinga hango menene aya take fadi kowane harafi ya fade shi yanda yake domin wasu haruffan suna canza fasara yanzu misali in kace falyabudu rabb hadhal bait ila fi quraish ilafihim rihlatal shita'i sai kace wasayf ya ka gani baka canza fasara al'ada qurayshawa al'ada ta bulaguran dari da zafi ko yanayi na lokaci shine sayf sai kace sayf akwai sa akwai sa sai kace sayf shi ko sayf da larabci menene takobi kace al'ada ta bulaguran shita'i da takobi to ka hudi daidai haka Allah ya gaya maka kowane harafi sai ka huddo shi min makhraji ba a ce baka makale murya irin yanda larabawa a'a da muryar taka zaka dinga yin karatun saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man lam yuganna bil qur'an ba namu bane wanda bai rera qur'ani rera shi zaka yi amma da halshenka ba dole bane sai ka yanda laraba suke qur'anin arabiyyan ne littani ne balarabe amma kai da halshenka zaka yi shi amma ka rera shi yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni yace ba namu bane wanda bayyare qur'ani haka nan kawai yake alhamdulillahi rabbil alamina arrahmani arrahimi ha ba kai ma wasu guri can goto makaranta naji ana aloha modo lillahi maliki ya wo mi dini iyaka na wai aloha modo shine alhamdu aloha modo ai abun akwai takeici a ciki wannan ka ba kowane harafi haƙƙin shi baka ba kowane harafi haƙƙin shi larabci ku gane harfa ke da kuma masu kamannin juna kaga a larabci akwai a akwai a daban-daban ne a sa s wannan sa iri uku ke da kuma a cikin larabci akwai sa akwai sa haƙora busa halishe sa kuma akwai so he ka kumbura baki so sai ka fade ta yanda take ba sa ba in kamo nuri in kamo da sa kamo da ta sa ka bata fassara abinda Allah ya fadi da abinda kai ka fadi daban-daban ne haka na ha iri uku ce a larabci sai ka ce ha wanda sai ka dan koro ta da iska akwai kuma ha kuma akwai ha kuma canza fasara take abinda ake so kowanne harafi ka faɗe shi daidai kuma ka rera Qur'ani yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace zayyinul Qur'ana bi aswatikum ku adanta Qur'ani da sautinku ku adanta shi Qur'ani in ka iya hudu wata sakuwar kira'a ma kaga wannan hadisin rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nisa'i wa Ibn Majah wa Darimi bi isnadin sahih zayyinul Qur'ana bi aswatikum ku adanta Qur'ani da sautinku je kawo ta kasashen ka gani je kawo jan yan kwanmu Yarbawa ka ji yanda ake kakkare Qur'ani malam kai Allah shiryar mu rera Qur'ani da fadin shi daidai yana daga cikin sababin da zai sa mai saurare ya ji tsoro tsoran ayoyin ya sa shi fahimci da ayoyin dai kenan wa min asbabir ragba ila sama'il Qur'an kuma yana daga cikin sababba da zai sa kullun kana kwade ka saurari Qur'anin wannan amma wanda yake kakkaryawa inda ba gaba ya karya me kake me zaka saurara wani irin dadi ne zaka dinga ji a cikin zuciyarka da wannan karatun kuma yana sa ka ka fahimci alqur'anin fahimta wanda take ita ce ibn mas'ud yana cewa harriku bihil qulub ku girgiza zukatan mutane da alqur'ani ku yi kira ku duba alrumin nan yana karantawa masha Allah Allah tare haka ake so kowa ya rera Qur'ani ya harraka ya girgiza zukatan mutane da sautin shi ba dole bane sai ka makale sauti yanda ilarabawa suke a'a da sautin ka kuma diyawa daga ciki Ibn Kasir yake bayani cewa diyawa daga cikin mutane zaka ga idan bai rera Qur'ani idan bai hango ba ma'anar shi zaka ga ya tsaya inda bai kamata ba a tsaya ko kuma ya tashi daga inda bai kamata ba a tashi a cikin nan malamai suke bada misalin cewa ayar wannan wanda qala ibrahimu inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghrib da suka yi mukafala da wancan da yace shi Allah ne yace to ubangiji na namarud ba yace to ubangiji na iya fitar da rana daga mashriq mahudatta kuma ta fada a maghrib yace to kai kawo taka ta huto daga nan ta fada daga nan gurin sai Allah yace mi fa buhital ladhi kafar kaga wanda ya kafirce wannan sai ya rude aka rudar da shi ya rikice bai san ba abin da zai ce wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah baya shiryar da azzaluman mutane wannan aye ya buga misali da ita yace idan kai kana tsayawa duk inda kaga dama misali sai ka zo ka ce fa ati bi hamin al maghrib fa buhita alladhi kafara wallah haka tsaya na fa buhita alladhi kafara wallah haka tsaya anan yaya ka koma an zage ubangiji ko saboda ta kai wanda ya kafirta aka kumyatar da shi kuma da shi da Allah duka aka kumyatar da su saboda ka tsaya ba inda ya kamata a tsaya ba kenan dilliban ya kamata ya dinga hango ma'anar alqur'ani ya tsaya inda ya kamata a tsaya kai ya tsaya ya tashi kuma inda ya kamata a tashi misali na farko kenan misali na biyu awwal suratul mumtahana farkon suratul mumtahana Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudhu ya qudwi na'am an tu'minu billahi rabbikum daman nan ne zaka zo an tu'minu billahi rabbikum ka iso gurin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda ku kai imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku kama makina makiyanku ku kama su sune masoyanku tulquna ilayhim bil mawadda kuna jewa musu soyayya a boye wa kad kafaru bima ja'akum min al haqq alhali sun kafirce mu abin da yazo muku na daga gaskiya yukhrijuna rasula wa iyyakum suna fitar da ko sun fitar da ma'aiki da ku duk sun fitar da ku kawai an tu'minu billahi rabbikum dan kun yi imani da Allah ubangijin to ka duba sai ka zo ka ce yukhrijuna ar-rasul he ka tsaya daga nan sai kace kuma he ka tashi kace wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum to ya kace wa iyyakum ka tashi daga nan gurin kace dan ku kada ku kuskura ku yi imani da Allah ubangijin haka wa kace wa iyyakum an tu baka kawo bayan magane saboda haka qur'ani ba abun wasa bane ba din limami ya kamata ya dinga hangen ayoyin ya ba kowace aya haƙinta ya dinga bin tadabburinta aye kuma man amma bin nasi falyuhaffaf duk wanda yake ma mutane limanci a hamsa salawatin ya haffafa ya saukaka ba ya dau wani dalibi yake ga musra a jami'atul azhar ana cikin ikhtibar sai liman anzo sallar asuba suna cikin composition kawai da yace wani dalin sai ya dauko suratul yasin yasin wal qur'anul hakim yake yi so yake sai ya kai suratul yasin ga dalibai suna cikin composition gashi za a shiga class wani dalibi daga can bata irka ya shek irka da su fil ikhtibarat a cikin sallar sai duka liman duka mutane suna cikin jarrabawa wani man akwai bin nasi falyukhaffaf saboda akwai marar lahiya akwai mai bulaguro akwai mai kaza duka annabi ya gaya mana amma kai ka dauko aya kai tayi ka gwaldar da mutane eh mana ana cikin sallar lisha ko magruba ko isha ko wannan alfijir sai ka ce kiyamul lailin ce ake yi ai dai ba ka cuta ma mutane saboda ka saba ma biyayya daha shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam qumil layla illa qalila ka tashi da dare sai dan kadan ne zaka bari nisfahu rabun daran aw inqus minhu qalila ko ka rage a rabun aw zid alaihi ko ka kara a cikin rabun warattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani daki da ruwayar ummu salma yanda annabi yake karanta qur'ani aya eh wannan kenan sai Allah ya ce mi gaba Allah subhanahu wataala ya ce inna mu sanurki alayka qawlan thaqila ay zamu dora ma zamu gaya ma fada mai nauyi qur'ani nauyi gare shi imma wajen lokacin da annabi yake karbar shi imma wajen hukumce da suke cikin shi imma wajen mun ji bayani jiya ne ko shekaran jiya ne cewa annabi yana tsoro kada wani harafi ya kumce ko sai da ya samu garanti daga gurin Allah Allah ya dau garantin cewa ya tsare zai cusa mai a cikin zicciyar shi tukwana ya ji wani sauki sai mi gaba inna nashi'atal layl Allah ya ce inna nashi'atal layl shi yankin wannan na dare in an ce nashi'atal layl kowane lokaci a cikin dare nashi'a ne nashi'atal layl ne hiya ashaddu wata'a shi yayi tsananin gamankatar wa aqwa mukila da fada wadda take matabbaciya mai Allah yake so ya karanta da mu anan shi da dare kai samun nutsuwa gurin karatun Qur'ani babu hayaniya babu mota ta huce nan wannan ya huce belo inji ya huce a daidaita ya huce da music kai ko kana sallah duk ana fuskai hankalinka ko kuma a gida ne kake sallah ga yara ga mata ga kaza wasu yaran suna kuka da sauransu to amma da dare kowa yayi barci hannu kawa ta tsage sai kai da munajati da kai da ubangijinka duk bala'in da ya maka ka karasa yanda zaka yi da shi duk musibar da karasa yanda zaka yi da ita mai dama mai gyaran musiba kai ta roƙon shi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وإن آية الدر كي تينتا يا حي يا قيوم كنا قياما الله كدك وكلاني أكن شأنينا كوت ابتئدو الله كي الله كجب جاء الأمرينا كي تحسبي الله ونعم الوكيل ونمال ميكي توا idan ka tashi da dare ka sallaci abin da ya saukaka gare ka ka zamna kai ta hasbi Allahu wa ni'mal wakil ba tare da adadi ba ballanta naka ba kanka wahala kai tai sai can alfujir ya kusuke tawwa kamar minti 30 misali ka daga hannu ka ce ya Allah dan girma hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah ka biya mini bukata ta kaza ta kaza ta kaza ta kaza ka lezamci wannan abun ka gani yanda bukata kaza ta wuce bi iznillah amma istighfari kuma alfujir yana ketawa saura minti 10 saura minti 20 a wannan lokacin addu'ar da tahi kowace addu'a tsada ita ce istighfari kanu qalilan min al-layl ma yahjaun sai Allah ya ce mi wa bil athhari hum yastaghfirun kadan ne suke kwanciya da dare suna barci amma asuba tana girtawa kawai istighfari ne aike asuba daga ta kusa zama zakai kai ta istighfari istighfari a wannan lokacin yayi kowace ibada tsada a wannan lokacin saura dan lokaci asuba tayi astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ko kuma rabbi gifirli wa tub alai rabbi gifirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim duka istighfari da sigogin shi kai tai kai tai dan babu ibada mai tsada a kamar wannan istighfari in asuba ta kusa dan ka shiga cikin wannan wanda Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun wannan kenan sai Allah ya ce mi inna nashi'ata layl ka sani inna laka fi nahari sabahan tawila a wuni kana da farag sabahan kin wannan farag ake ne kana da lokaci mai yawa a wuni shi yasa ba a ce ba kai qiyamun nahari sai aka ce kai mi qiyamul layli an san al-layli kana da lokacin da zaka bauta ma ubangiji amma a wuni shugulgulla sun maka yawa inna laka fi nahari sabahan tawila lalle na gare ka shugulgulla mai yawa mai tsawo a cikin wuni to wadhkur ism rabbika wa tabattal ilayhi ka yawaita ambaton ubangijinka wa tabattal ilayhi tabtila ai akhlis ilayhi alibada shine wa tabattal ilayhi tabdila ka inganta ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka inganta ibada zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala in kai ibada ba so kuma ka je ka dinga fadi ma mutane abin da kai baka inganta ta ba kar ka je ka kwana kana roƙon ubangiji da sai ka je kana hamma cikin jama'a wani barci kake a ka san jiya na yi komai duniyar ce in kai barci sai amma barci shikenan ladan naka ya tai ka'ida kai an gwadi an ji magana ta kare ya watse duk ibadar da kai ya kai bawon Allah ka iya riho asiri da kai da mahallincinka abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka da girman zatinka da iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon minta ko mun dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacin ta ya Allah masu neman aure Allah ka basu masu neman jari Allah ka taimaka ka basu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah masu taimaka ma addininka Allah ka lullumka musu dukiyarsu bi rahmatika ya wahidul qahhar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin